Total of 4,770 of them surrendered to own troops at different locations within the theater.
Daraktan cibiyar tattara bayanan irin arangamar da dakarun Najeriya ke yi, Major General Bennett Oniyako, ke bayanin yadda mayakan Boko Haram ke ci gaba da mika wuya, inda watan jiya kadai kimanin ƴan Boko Haram 4,770 tare da iyalansu ne suka yi saranda. A cikin wannan adadi akwai manya 864, mata 1,415, da kuma yara ƙanana 2,490 da suka kai kansu ga sojoji a sassa daban-daban na arewa maso gabas, kuma dukkaninsu ana ɗaukan bayanansu a halin yanzu. To shin ko menene abin da ke zaburar da ƴan Boko Haram da ISWAP ɗin nan ke ta yin saranda haka akai-akai?
Operation in the northeast has been on the increase for quite some time. That's what has led to the surrendering.
Irin farmakin da muke ta kaiwa ba ƙaƙƙautawa ga sansonin ƴan ta'addan ya ƙaru matuƙa gaya, kuma na tsawon lokaci. Wannan dai shi ne babban dalili, domin ba su da wata mafaka. Ƙididdiga ta nuna irin matsin lambar da muke masu ta sa ba su da zaɓi illa su fito su miƙa wuya.
It is the pressure put on them that is making them to come out from their hideout and surrender.
Waɗannan kaɗan ne daga cikin waɗanda suka miƙa wuyan.
Muna son fita da tukun Allah ya sa muka so muka fita wajen su. Rayuwar mu na ta ko wahala. Haka dai wahala ba sa kula da lafiyar mutum.
Ita ba aihuwa ne?
Eh.
A can?
Eh.
Yara nawa?
Biyu ne, ɗaya bai da rai, ga ɗaya can yana da rai.
Okay, me yasa wani farkon?
Haka ya fito ba rai.
Kamar misali, kai ya aka yi ka fara shiga ƙungiyar Boko Haram?
Lokacin da na fara shiga Boko Haram a garinmu ne, a lokacin mu yara mun yi girma karen samari ne. To, kuma mun yi samari ne a lokacin mu.
Yana shekaran ka nawa?
Shekara na 25 zai kai. Abin da ya sa ni ƙungiya, suna zo suna yi mana dawa. Imana bayani suna ta imana bayani bayani ne kawai mun shiga.
Dr. Yahuza Ahmad Getso kwararre ne kan sha'anin tsaro.
Wato abubuwa ne da zamu ce abun maraba kuma abun madalla, saboda haka wannan wani abu ne wanda yake muna madalla muna maraba da wannan ci gaba da ake samu, kuma abun karfafa gwiwa ne. Fatan mu shine da hukumomin tsaron Najeriya za su yi amfani da wannan a matsayin dabara wacce za su ƙara samun bayanai na tuwaye ƴan Boko Haram da suke daukan nauyin su.
Hassan Mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.